أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa musulmi ci gaba da karatun da muke cikin wannan littafi mai dumbin albarka, Fathul Majid li sharhi kitab at-tauhid. Kan mu mance yau muna 20 ga watan Rabiul Awwal hijra, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na da 444, wanda ya daidai da 15 ga watan 9, haka ne ko miladiya na da watan 10, miladiya na da 2022. Za mu tashi yau insha Allahu akan gabata fadan malam da yake qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa min al-umuri al-mubayyinati li tafsir at-tauhid wa shahadati an la ilaha illa Allah ayatul baqara fil kuffari alladhina qala Allahu ta'ala fihim wa ma hum bi kharijin min an-nar. Bayan mun yi bayanin fadan malam da ya ce wa qawluhu wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, wannan bayani kan wannan gabata ta gabata ya gabata kan cewa su nau'i ne na ibada, musamman ma sanda ya zamanto ba wanda yake da tarayya da shi shine san Allah madaukaki. Idan ka so wani daidai yanda kake san Allah ko hiye da yanda kake san Allah, to wannan ka yi tarayya da Allah a cikin su, ka yi shirka kiran. Dole ne bawa ya kasance san da yake wa Allah ya yi kowa. Sannan san manzala sallallahu alaihi wasallama ya biyo baya, sannan kuma san mahaifa ya biyo baya. Nan malan da yace wa min al-umuri al-mubayyinati li tafsir at-tauhid, na daga cikin al'amura wanda suke bayanin tafsirin tauhidi wa shahadati alla ilaha illa Allah, da shaidawa da tabbatawa lalle babu abin yiwa bauta da gaskiya sai Allah. Ayatul baqara, aya da take cikin suratul baqara fil kuffar, wadda ta zo game da bayanin kafirai alladhina qala Allahu ta'ala fihim, wanda Allah madaukaki ya fadi a cikin su yace wa ma hum bi kharijina minan nar, bas kasance ba wa'anda za su huta daga cikin wuta. Kina in sun shiga wuta, to shiga ce ta khulud, ha abada babu zancen wuta. Zakara annahum yuhibbuna andadahum ka hubbillahi ta'ala fihim, Allah madaukaki ya ambata cewa wannan kafirai suna son kishiyoyin Allah, kishiyoyinsu kamar yanda suke son Allah. Nan sai muka ga sun daidaita soyayya, domin nan kafir tashbihi ne, sun daidaita soyayyar da suke wa Allah da kishiyoyin da suka wa Allah madaukaki na gumaka. Fadalla ala annahum yuhibbuna Allah hubban aziman, wannan yayi nuni cewa suna son Allah so na mai girma. Falam yadkhuluhum fil islam, amma duk da haka nan wannan san da suke wa Allah bai shigar da su cikin musulunci ba, dan me? Domin sun yi shirka, sun hada san Allah da wani Allah. Fa kaifa biman ahabba nidda an nidda akbar min hubbillah, to ina ga wanda yaso kishiya Allah yadda yake san Allah. Wannan daidaitawa suka yi shi kuma wannan a ya fifita san kishiya Allah ga aka akan Allah. Fa kaifa biman lam yuhib, illa nidda wahda. To ina kuma ga wanda shi aslan baya san Allah, kishoyin Allah kawai yake so. Ka wannan yahi hadari, yahi zama hadari, kafircin shi yahi zama kafirci. Fa fil ayati bayanu anna man ashraka ma Allahi ghayrahu fil mahabbati faqad ja'alahu sharikan lillahi fil ibada. A cikin wannan aya akwai bayani cewa dukkan wanda ya hada Allah tare da wani a cikin soyayya, to tabbat ya sanya wa Allah kishiya, ya yi shirka da Allah a cikin ibada. Domin so mun gani cewa irin wannan su ibada ne, ba so irin na da da uba ba, ba so irin na miji da mata ba, na soyayya irin wannan. Wattakhadahu niddan min dunillah, ya riki wannan kishiya ne kuma bayan Allah madaukaki. Wa anna zalika huwa shirku alladhi la yaghfiruhu Allah, kuma irin wannan su na daga nau'i na shirkan da Allah madaukaki baya gafartawa mutum. Kama kala Allah ta'ala fi ulaika, kamar yadda Allah madaukaki ya fadi a cikin wancan mutane, wa ma hum bi kharijin minan nar, bas kasance ba wa'anda za su wuta daga cikin wuta. Wa qawluhu walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'azab, da dai zai ga wa'anda suka zalunci kawunansu, suka yi shirka da Allah madaukaki a lokacin da suka ga azaba, da dai mutum zai ga yanayinsu, to tabbata da ya ga wani irin yanayi. Al-murad bi zulmu huna, munuha da zalunci anan ash-shirk, ana nihin shirka. Shi yasa Luqman ya kasance iyawa dan shosiya, ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim, dan sai fassara shirka dan Allah kuwa ya rawa wannan kuna so. Ka kaulihi, da fadar kama fadar shi da yace walam yalbisu imanahum bizulm, kuma basu cudanya imanin su ba da zalunci. Ana hallau zalimci, ana nihin shirka. Kenan sai imani, kuma imanin su na wanda ya zamanto akwai ikhlasin bauta ga Allah madaukaki, basu yi shirka ba a cikin, kama taqaddama, kamar yanda ya gabata. Faman ahabba Allah wahda, dukkan wanda ya so Allah shi kadai, wa ahabba fihi, kuma ya so yi soyayya domin Allah, walahu ya yi soyayya dan Allah, fa huwa mukhlis, to wannan za a ce mai tsabtatar da niyyar shi ga Allah madaukaki, mukhlisi ne. Wa man ahabbahu wa ahabba ma'ahu ghaira, dukkan wanda ya so Allah kuma ya so tare da Allah, ya so wani Allah irin wannan soyayya ta ibada, fa huwa mushrik, to wannan sai zamanto mushriki ne. Kama qala ta'ala, kamar yadda Allah madaukaki yace, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, alladhi ja'ala lakum al-arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Allah madaukaki na cewa, ya ku mutane, ku bautawa ubangijinku wanda ya halicce ku, ya halicci wanda suke gabaninku ba dan komai ba, saboda ku samu takwa da wannan bauta da zaku wa Allah madaukaki. Shine wanda ya sanya muku ƙasa a shimfide, shimfuda ce, da dai Allah madaukaki ya so sai ya halicci ƙasa da tsinin allura a tsaye da tsini, babu gidaje, babu gonakai, babu hanyoyi, kawai tsini ne, kuma yace ku zauna a kai. To amma hikima ta Allah madaukaki sai shunguda ƙasa, ku yi gidaddaji, ku yi gonakai, ku yi hanyoyi, ku yi abin da za ku yi a doron ƙasa. Was-samaa'a binaa'an, kuma ya halitta muku samarihi ne, gini ne, ginin da ba a taba ganin tsaga ba sai lokacin tashin kiyama ya yi, ba inda za a ce ga kofa can sama ta barki duniya, kuma ya zamanto lulluɓa ne. Wa anzala minas samaa'i ma'an, kuma rahma ta Allah madaukaki sanya ya sabkar da ruwa ya kasance tushen rayuwar ku ne, domin da wannan ruwa za ku rayu, za ku yi noma, za ku yi kiwo, za ku yi kede-kede. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم يفتد والنروى يفتد مقصري أين إتاتي باكمي با أرزكيني ناكو واندزاكو تكرايو فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون to idan haka nan ne kada ku saki ku sanyawa Allah madaukaki kishiyoyi alhali kun san wa'annan kishiyoyi ba su suka yi wannan halitta ba ba su suka muku wannan ni'ima ba wannan ni'imomi Allah ya muku kinan kada ku saki ku karkata akalar wata ibada zuwa wa'annan wanda bu tsancanci abota musu ba qala shaykhul islam ma ma'ana شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتيم معناه فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجته حاجة أو تفريج كربة لازم أن يكون محب الله دكان وندي رغب إلى غير الله دكان وندي قدعي يزوى ونن الله مدوككي في قضاء حاجة أتكم بيان وتبقات أو تفريج كربة ko a cikin yayi wani bakkan ciki ba Allah ya nuha ba wani Allah ya nuha da irin wannan abubuwa lazima an yakuna muhibballah to ya zaman to tilas ya kasance masoyin wancan wanda ya sanya wa Allah kishi mun gane ko wa mahabbatuhu hiya al-asl kuma wannan san da yake mai shine asali fi zalika a cikin har ya sanya ya nema ya yayi mushi wani bala'i ko ya jawo mushi wani alkhairi wanda kake kiyaya da shi ka neme shi da wannan bayu ba sai inda so intaha qala fa kalimatul ikhlas kalma ta ikhlasi la ilaha illa allah wanda ma'anarta ita ce la ilaha illa allah tanfi kulla shirkin fi ayi naw'in kana min anwa'il ibada tana kore kowane nau'i na shirki wanda ya kasance na daga cikin dangogi na ibada وتثبت العباده بجميع افرادها لله تعالى كما wannan kalma ta la ilaha illa allah tana tabbatar dukkan daidai kun ibada ga Allah madaukaki wa kad taqaddama bayanu anna al ilaha kuma bayani ya gabata cewa Allah ilaha kinnan huwal ma'luhu shine Allah abun Allah taswa alladhi ta'luhu al qulub bilmahabbati aw ghairiha wanda zukata tana bauta tana allantar da shi da sau ko kuma da wani su min anwa'il ibada na dangogin ibada fala ilaha illa allah kalma wannan ta ikhlasi nafat zalika kullu ta kore wannan duka min ghairi allah an ghairi allah ga wannan allah madaukaki wa athbatathu lillahi wahda kuma ta tabbatar wannan ga Allah madaukaki shi kadai ana nihin dangoge ibada fa hada huwa ma dallata alaihi kalimatu al-ikhlas mutabaqatan wannan shine kalma ta ikhlasi tai nuni akan shi daidai da daidai fala budda min ma'rifati ma'naha wa i'tiqadihi wa qabuli dole ne mutun ya san ma'anar wannan kalma kuma ya kudire kuma ya karba wal amala bihi yayi aiki da shi batinan a cikin zuciya wa zahiran asarari wallahu alam Allah shine mafi sani qala ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ibn al-qayyim wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi ce fa tauhidul mahbubi kada tadda abun su Allah ya ta'addada mahbubau kaw wannan wanda kake so abun so ya yawaita zaman to daban-daban ne wancan ma kana san shi wancan ma kana so wancan ma kana so kamar yadda kake san Allah in zaka so Allah to kaso shi da san da ya dace da shi kakka so Allah kuma yanayin yanda kake san Allah ko he da haka ne zaman to kaso wani ai ma Allah ta'ala tare da Allah madaukaki bi ibadatihi la da bauta mishi wa tauhidul hub kadai tadda so Allah yabqa fi qalbihi baqiyatu hub kai yayi saura kai ya wanzu a cikin zuciyar shi wani sauran so hatta yubdhilaha lahu hasiyawa aziyaba Allah wannan su gaba daya fa hadal hubb wannan irin su wa in summiya ishqan koda dai an sanya mai mugun su ishq domin su mataki mataki ne akwai wanda ake cewa ishq san da yake ya wuce iyaka fa huwa ghayatu salahul abd didda hakanan tsananin so ne to wannan shine karshen nagarta ta bawa inda zai so Allah yadda irin wani so wanda ya wuce iyaka to wannan kuma nagarta ce game da bawa ga Allah madaukaki wa na'imuhu wa qurrata aini shine ni'imar shi shine farin ganin shi walaysa liqalbihi salahun wala na'imun babu a cikin zuciyarshi bata kumshi wata nagarta ba ko wata ni'ima illa bi an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilay min kulli ma siwahuma sai idan Allah madaukaki ya kasance da manzo sun yi soyuwa a zuciyarshi yayin da kowa to a wannan ne wannan matsayi ne bawa ya zamanto zuciyarshi ta nagartu kuma ta samu ni'ima wa an takuna mahabbatuhu li ghairi Allah tabi'atan li mahabbati Allah ta'ala kuma san shi na wannan Allah ya kasance na bin san Allah madaukaki ne kenan na ƙasa da zan da yake san Allah madaukaki duk wanda zai so to ya zamanto san da yake mishi a ƙasa ne game da san Allah madaukaki fala yuhibbu illa Allah kai ya so sai Allah madaukaki da irin sunan ibada kama fil hadith sahihi kama yanda yazo a cikin hadisi ingantacce salatun man kunna fihi wajada halawatal iman abubuwa guda uku mutum in ya kasance a cikin su to tabbat ya dandano zakin imani shine ya kawo wannan na daga cikin su mutum ya kasance a san da yake wa Allah da manzo yayi san da yake wa wani wa mahabbatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama hiya min mahabbatihi san manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na daga kalkashin san Allah madaukaki na cikin san Allah madaukaki wa mahabbatul mar'i in kana lillahi fa hiya min mahabbatihi Allah san wani idan ya kasance san da kake mai na Allah ne dan iya san Allah ne hallo wannan bangare ne na san Allah madaukaki mun gane ko zamanto kana san mutun dan iya san Allah kenan wannan ana lissafa ta soyayya ta Allah madaukaki wa in kana li ghairi Allahi fa hiya munqasatun li mahabbati Allah idan kuma ya zamanto ba so bane dan Allah to wannan kuma raguwa ce game da san Allah mun gane ko mudafatun la abu ce wanda take wannan irin so na raunanar da hallau so na Allah madaukaki wa yusaddiqu hadhihi almahabba wannan so na gaskatar da shi bi an takuna karahiyatuhu لابغض الاشياء الى محبوبه wannan kin wannan ya kasance shine mafi kyamar wani abu wanda yake so ya zuwa san shi wa huwal kufr shine kafirci kina mutun yayi tsananin kyamar kafirci bimanzilati karahiyatihi lilqa'ihi fi an-nar zaman to iya kyamar kafirci a matsayin kyamar da yake ajewa shi cikin wuta au ashad ko kuma yi tsananin kyama akan wannan wala raiba anna hadha min azamil mahabba idan aka kai wannan mataki to tabbata wannan na daga cikin mafi girman so fa innal insana la yuqaddim ala mahabbati nafsihi shay'an kuma mutum baya gabatar da wani abu akan san kanshi fa idza qaddama mahabbatal imani billahi ala nafsi idan mutun ya gabatar da san imani da Allah a bisa zuciyar shi bi haith law khayyara bainal kufri wa ilqa'i fi an-nar wa ilqa'ihi fi an-nar gwalgwadan inda za a bashi zabi tsakanin kafirci da ajera shi da ajewa shi wuta la khtara an yulqa fi an-nar to da ya zaba a ce ajewa shi cikin wuta maimakon amine ya zamanto kafirci wala yakfur ba zai kafirta ba kana ahabbu ilayhi min nafsihi to wannan sai zamanto shine imanin wannan shine mafi soyuwa da shi zuwa ko Allah shine mafi soyuwa zuwa ka karan kan mutum wa hadhihi almahabbatu hiya fawqa ma yajiduhu al-ashaqu al-mahbub min mahabbati mahbubihim wannan irin su na bilbishin abinda mai tsananin so yake so a ushaq masu tsananin so da suke san masoyansu min mahabbati mahbubihi daga san abin da yake wanda suke so bal la nazira li hadhihi al mahabba face babu kama babu tsani ga irin wannan so kamar la mithla liman ta'allaqat bihi kwatamcin ga wanda ya ratayu da shi وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها شيني سان ده يبيبي غباتت ده مسوهي اتكنتا على النفس اكاري والمال ده والولد ده دوكيا ده وتقتضي كمال الذل والخضوع كما ايرون وننسو اتتبيبي كمالا تكسكن تدكي والخضوع حلو ده كسكن تدكي والتعظيم ده girmamawa wal ijlal ده girmamawa dai wa ta'a da biyayya ga Allah wal inqiyada da jayuwa ga Allah zahiran wa batinan a cikin zahiri da batini wa hadha la nazira lahu fi mahabbati makhluq kuma irin wannan ba yadda kwatamci tsani a cikin san abin halitta kina wannan irin so na Allah ne madaukaki walau kana al makhluq min man kana kowanne ko da dai abin halittar wannan kowane ne duk yanda ya kasance irin wannan so ba a wa mishi sai Allah madaukaki wali hadha man sharaka bain Allah ta'ala wa bain ghairihi fi hadhihi almahabbati alkhassa dalila haka dukkan wanda ya gwama ya hada tsakanin Allah madaukaki da tsakan da wanin shi a cikin irin wannan so na daban kana mushrikan shirkan la yaghfiruhu Allah to ya kasance mushrike ne akan shirkar da Allah madaukaki baya gafartawa mabocin kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukaki yake cewa wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah akwai ga wasu mutane akwai ga mutane wanda suke rukun kuma bayan Allah kishiyoyi suna son su kamar yadda suke son Allah kenan wannan soyayyar tasu ga wannan Allah da suka daidaita ta sai suka zama to menene kishoyi na Allah madaukaki a cikin wannan nau'i na ibada wallazina amanu ashaddu hubban lillah su kuma waɗanda suka yi imani su ne mafi tsananin soyuwa ga Allah madaukaki sun san Allah madaukaki da soyayyar da waɗancan suke wa kuma bayan Allah madaukaki wa sahih anna ma'ana al-aya abunda yake ingantacce ma'anar wannan aya annal ladina amanu cewa waɗanda suka yi imani ashaddu hubban lillah sune mafi tsananin son Allah madaukaki min ahlil andad game da sanda waɗancan wanda suka sanyawa Allah madaukaki kishiyoyi li andadihim da kishiyoyinsu kama taqaddama kama yanda ya gabata anna mahabbatal mu'minina li rabbihim la yumathiluha mahabbatul makhluq aslan kamar yadda ya gabata cewa san mu'mine ga ubangijinsu bayya kamantuwa bayya daidai da san wani abin halitta a asali kama la yumathilu mahbubihim mahbubahum ghaira kamar yanda wanda suke san shi bayya kama da wani wa kullu adhan fi mahabbati ghairihi fa huwa na'imun fi mahabbati wa kullu adha dukkan wani cuta ko cuta swafi mahabbati ghairihi a cikin san wani Allah madaukaki fa huwa na'imun wannan cuta ni'ima ce fi mahabbatihi asa a cikin san Allah madaukaki mun fahimta ko wa kullu makruhin fi mahabbati ghairihi dukkan wani abin ki a cikin san wani Allah madaukaki fa huwa qurratu aynin fi mahabbatihi farin gani ne a cikin san Allah madaukaki wa min darbi bi mahabbatihi al-amsal adna daga mai baga buga misali ga san Allah madaukaki misalai allati fi mahabbati al-makhluq lil-makhluq wadda take cikin soyayya abin halitta a cikin abin halitta kal wasl misali kamar sadarwa wal jahar والحجر da kaura cewa wattanaji da munajat ganawa da juna bila sababin min al-muhib, ba tare da wani sababi ba ga wanda yake so. Wa amsalu dhalika mimma yata'ala Allah anhu uluwan kabira. Misali irin wannan tuna daga cikin misalai wanda Allah madaukaki ya daukaka game da shi, daukaka wadda ta zamanto mai girma. Fa huwa mukhti'un abqa al-khata. Idan mutun ya dauki irin wannan ma'ana, to ya zamanto mai kuskure ne, mugun, mafi munin kuskure. Wa afshahu, wanda ya yi munuwa. Wa huwa haqiqatun, wa huwa haqiqatun haqiqun bil ibadi wal maqt. Shi kuma wannan abu ya cancanta ai nisa da shi kuma ai kyamashi intaha. Anan maganan malan ta kare. Ina ga muna iya tsayawa akan wannan gaba, duk da cewa akwai dan sauran lokaci. Na'am, mai saga wancan gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, malam wanda ya rahma Allah ta kara tabbata gare shi, na cewa wa fi sahihi, ya zo a cikin sahih Bukhari, ani nabi sallallahu alaihi wasallama, daga annabi wanda sirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi, annahu qala, yace ya ce, man qala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allahi azza wa jal. Dukkan wanda yace la ilaha illa Allah, babu abin yi wa bauta da gaskiya sai Allah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, kuma ya kafircewa abinda ake bautawa kuma bayan Allah madaukaki, haruma maluhu, dukiyar shi ta haramta, inda ba da izinin shi ba, ba wanda yake da haƙƙi ya ci dukiyar shi. Wa damuhu, jinin shi ya haramta a zubda shi sai da haƙƙi na musulunci. Wa hisabuhu ala Allahi azza wa jal, kuma sa hisabin shi na ga Allah madaukaki. Kenan na abin da yayi a goye a zahiri dai ga abin da yayi imani da shi. Qauluhu fi sahihi afwan, fadan shi da yace a cikin sahihi, ai sahihi Muslim, mun ce sahihi Bukhari, mala ya tai anan sahihi Muslim. An abi malik al-ashja'i, daga abu malik al-ashja'i, domin can bai faɗi hisabi ba. Kala annahu kala, ani nabi sallallahu alaihi wasallam, ina hadisi ne daga abi malik al-ashja'i, an abihi daga malik al-ashja'i, ani nabi sallallahu alaihi wasallam, daga annabi wanda tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi, fa zakarahu, sai imamu Muslim ya ambaci wannan hadisi. Wa abu malik, abu malik kinna ismuhu, sunan shi sa'd bin tariq, ana ce mai Sa'd bin Tariq, wancan kuma alkunyar shi ce kufiyun thiqa, mutum ne na mutumin Kufa ne, kuma thiqa ne. Mun sha faɗi cewa malaman hadisi zan sun ce wa na thiqa ne, adali ne, mahardaci mai kwarin harda idan ya hardace abu bayyaman cewa, kuma thiqa wanda ya zamanto tare da shi akwai adalci. Mata fi hududil 40 wa 100, ya rasu hijira tana da da shekara 140, gab da shekara 140. Wa abuhu Tariq bin Ashyam bil mu'jama wal musannat at-tahtiyya, shi kuma Tariq bin Ashyam kinnan bil mu'jam Ashyam kina amai diya shinkin wal musannat, kinan wannan diya guda uku at-tahtiyya Ashyam, waznu ahmar kenan awan shi kamar kace ahmar, Ashyam ahmar, inda zaka auna harfan haka zai zasu baka. Ibn Mas'ud al-Ashja'i, Ashja'i dan Mas'ud al-Ashja'i, sahabiyun, sahabi ne, lahu ahadithun, iya da hadisi masu yawa. Qala Muslim lam yarwi anhu ghairu ibnu, ba wanda ya rawaito wannan hadisi sai dan shi, game da shi ba wanda ya rawaito hadisan wannan sai dan shi. Wa fi musnad al-Imam Ahmad, ya zo a cikin musnad da Imam Ahmad bin Hanbal, an abi Malik, daga Abu Malik, wa sami'tuhu yaqulu lil qaum, naji iya cewa mutane, man wahada Allah wa kafara bima yu'bad min dunillah, dukkan wanda ya kadaitar da Allah madaukaki, can tai mene, man qala la ilaha illallah, kuma shine ma'anarta nan, man wahada Allah, dukkan wanda ya kadaitar da Allah madaukaki da bauta, wa kafara bima yu'bad min dunillah, ya kafircewa abinda ake bautawa kuma bayan Allah madaukaki haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah ta'azza wa jal sakamar dukiyar shi da jinin shi sun haramta kuma hisabin shi ga Allah dai madaukaki mai girma da buwaya rawahu Ahmad min tariq Yazid bin Harun Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi daga hanyar Yazid dan Harun qala anba'ana Abu Malik al-Ashja'i an abi shi kuma yace anba'ana Abu Malik al-Ashja'i ya ba mu labari daga mahaifin shi sai ambaci wannan hadisi qala man qala la ilaha illa Allah dukkan wanda yace lalle babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah kuma ya kafir cewa abinda ake bautawa kuma bayan Allah madaukaki ya ambaci hadisi qala ilam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama allaka ismatal mali waddam fi hadha alhadith bi amrayn malai ce ka sani manzala sallallahu alaihi wasallama ya sanya kangiyar dukiya da jini a cikin wannan hadisi da abubuwa guda biyu al-awwal abu na farko qauluhu la ilaha illallah fadan mutun da zai ce lalle babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah akan mene an ilmin wa yaqi ya zamanto iya da ilimi na abinda wannan kalma ta kumsa kuma iya da yaqinin abinda ta kumsa a tabbace kama huwa muqayyadun fi qawliha fi ghairi ma hadith kama inda yazo a dabebe ba a sake ba abinda yazo abinda ma'anarta ta dauka a cikin ba hadisi ɗaya ba kama taqaddama kama yanda hadisi suka gabata wa thani abu nabi al-kufru bima yu'badu min dunillah kafir cewa dukkan abin da ake bautawa kuma bayan Allah madaukaki falam yaktafi bil lafz al mujarrad an al ma'na kinan bai takaitu ba akan kawai mutun yace la ilaha illallah kawai sai a kawai a ma'ana mu kawai a baki a balla budda min qawliha wal amal biha kinan dole ne zamanto mutun ya fadi kuma yayi aiki da ita kai zamanto mutun yace la ilaha illallah yaje ya yankawa wata aljana dabba ko yayi wani saddabaru na sihiri idan yayi haka ne ya warware kalma ta la ilaha illallah kuntu malan yace wa fi ma'ana wa fihi ma'ana a cikin wannan magana akwai ma'ana faman yakfur bit taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha dukkan wanda ya kafir cewa tagutu ko mun ga tafsirin tagutu dukkan wanda aka bautawa kuma bayan Allah madaukaki annabi ne manzo ne mala'ika ne wani mutum ne wanda ake wa biyayya shugaba ne da abin da ya kama da haka kamar biyayya akan saban Allah akan shirka to wannan ya zama dago wa yu'min billahi kuma yayi imani da Allah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa tabbat yayi ruku da igiyar da take da karhi lanfi saba laha igiyar da bata cirewa abinda muka wadi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك